ni zane engano turaki aminu amma
zane more music at housesongs.com
ni zane engano turaki aminu amma zane zane yo allah si makasar kinzazao kaga de hankuri karamata Katina wa bari bari malla bakin tiyan sarau tazazau Dom mai jirangado patakara yau kasabya imbayangka Nizani engano turaki aminu amma zana saikin lazo Egurna ninzaki akashaka Turaki kabane chao tatoki Enza kabankuma Saakira honi baba saina zaba Ensariki sumri namutane Ensariki sumri namutane Ensariki sumri namawaka Sumaishimu bambusankumi ba Inza suba mukya utaduki Waisu ramami sukabamu
Ko anda baigani Shita hawa irina mugamma imara Nizani engano Turaki aminu amma zana saikilazo
To inza kabani saina zaba
Inna gabayime Turaki ina posaki jinangarka
Baba idanza kabani zaina duba
Inna gabayime Turaki ina posaki jinangarka Nizani engano Turaki aminu amma zana saikilzazo
Turaki ma Kumusul min Allah
Do anda yattaho Turaki yana Taima kaisi Ya kaisi
Yo Allah jikang Kangi wa shihu Do misi ya Sani gahanya Ya cemin Mamman sani Mamman dao Kama sana'a En Allah ya su Muza mutaimaka maka kullum in waka ta samu kaita in bata samu ba kaita sana'a
shine ne ka gane banda maso ija hammu ba ya shi ni zane engano raki aminu amma zana
Matuka Allah ya budama Temaki al-umma Sujidai Indaranka suchika kiauta Imma baka chika kiauta
Ko wai temako Jalla ya na temaka shira Jarenshi Nizani engano Turaki aminu amma zana
Nubaba josani ya gode
Ko ya ushe ya gana Baya gwari uche shisai ya bani
Nubaba josani ya gode
Ko ya ushe ya gana Baya gwari
gode mai
sai yi godiya saboda tura kiwan mazana sarkin zanzan
dan gala di man zazzau ya kyauta
sai yi godiya saboda tura kiwan mazana sarkin zanzan
iyan zazzau sani ya gode
sai yi godiya
Hashimu Ibrahim Ajauta
Sai Iye Godiya Saboda Tura Kiwa Mazana Sari Kilazi
Hashimu Zariya Na Gudimai
Sai Iye Godiya Saboda Tura Kiwa Mazana Sari Kilazi Jiza Ni Engano Tura Ki Ali
Mada min zazzau na gudi mai
Sai iye godiya Saboda tura kiwa mazana sarkin zazzau
Hasan katina sani ya gode
Sai iye godiya Saboda tura kiwa mazana sarkin zazzau
Tura ki mai taimakon musulmin Allah
Kiyana taima kashi ya kashi Nizani ingano Turaki aminu wa mazana sarikin zazi
Nguru na nizaji akashaka
Iya yunkuli Saika gaya yara yara dosu kwanta
Katina bari bari malla Kin iyan sarau ta zazzau
Don mai jiran gado Ba za kara yau kasa ga in bayanka Ni zane in gano Tura ki aminu wa mazana sarkin zazzau
Yo Allah shi maka sarkin zazzau
Ka gadiran